sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 22 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Baba zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa hukumomin talaba sun fada yau Laraba cewa girgizar kasar da ta afrawa kasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin kasar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fada yau Laraba cewa Russia na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin Severodonetsk. Kana shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi dake da nasaba da yaki Russia a Ukraine.
To kana labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta amincewa gwamnatin kasar ta soma zartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yin gazafi a kafafen sada zumunta maimakon hukuncin zaman gidan yari.
Ko zage mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan. Ka dauki WhatsApp, ka dauki wani Instagram, wani Facebook, an shahi kaso. Amma fa akwai tara.
Za kuma ku ji cewa kasar Japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da na'urar taimakawa numfashi a asibitin kwararru dake birnin Maiduguri. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai karfin gaske a Afghanistan na ci gaba da karuwa. Hukumomin Taliban sun fada a yau Laraba cewa girgizar kasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin kasar. Mataimakin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharifuddin Muslim shine bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar lokacin da yake bada rahoton farko. Ya ce girgizar ta fi muni ne a lardunan Patika da Khost da suke kudu maso gabashin kasar masu iyaka da Pakistan. Hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizar kasar mai karfin maki 6.1 ta afku ne da sanyin safiyar yau Laraba a wani wuri mai tazaran kimanin kilomita 44 daga babban birnin Lardin Khost. Hotunan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna gidaje sun rushe da kuma buraguzai. Girgizar ta kuma taba Kabul babban birnin kasar. Ramiz Alakbarov, jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa aikinsa shine tantance bukatu da kuma mayar da martani bayan girgizar kasar da ta afku da sanyin safiyar yau Laraba ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fada a yau Laraba cewa Russia na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Russia tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. Ya ce Russia ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Sarhi Hadai, gwamnan yankin gabashin Luhansk na Ukraine, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press a rubutaccen sharhi cewa wurin tamkar cikin wuta ne, komai na cin wuta, harsashe ba sa kakkautawa ko da na sa'a ɗaya ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi dake da nasaba da yakin Russia a Ukraine. Gabanin furucin da Biden ya shirya game da farashin man, Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent 18.4 akan galan mai har zuwa ƙarshen watan Satumba. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya fahimci cewa batun kawar da harajin mai ba dan shi kadai bane kokarin kansa ba zai iya dauke tsadar farashi da ake gani ba amma shugaban ya yi imanin cewa wannan lokaci na musamman lokacin da yakin Ukraine ke dora tsadar farashi akan iyalan Amurkawa ya kamata majalisar ta yi duk abin da za ta iya domin samarwa iyalai masu aiki damar numfasawa
An jima kadan Baba Yakubu zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amincewa gwamnatin kasar ta so mazartar da dokar hukuncin biyan tara ga mutanen da aka kama da laifin cin zarafi ko yi wa wani kazafi ta yanar gizo. A maimakon hukuncin zaman wakafi da aka saba yankewa irin waɗannan mutane a can baya. Matakin da cibiyar 'yan jarida ta ce yayi daidai ganin yadda abin zai bada damar fayyace 'yan jarida da masu rubutun batanci a kafafen sada zumunta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kudirin dokar da gwamnatin ta Nijar ta aike wa majalisar dokokin ƙasa na cewa daga yanzu duk wanda ya amfani da yanar gizo don yada rubutu ko miliyoyi ko hotuna ko bidiyo ko zanen da ke kunshe da bayanan gwada wariyar launin fata ko jahanci ko kabilanci ko bambancin addini ko kuma nuna kyamar baki da dukkan wasu abubuwan da zasu haddasa tashin hankali a tsakanin yan ƙasa zai biya tarar kudaden da suka kama daga miliyan 5 na sefa zuwa miliyan 10 sannan za a hana masa zama a kasar har ina masha Allah mai shari'a Mamman Sani Jibaje na daga cikin daraktocin ma'aikatar shari'a ta kasa
yanzu abinda aka sa cikin sabuwar doka ko dan jarida kake ko ma ba dan jarida bane duk wanda ya ma mutun kazahi ko zagin mutum cikin kahohi na sada zumunta na zamani wannan ka dauki WhatsApp ka dauki wani Instagram wani Facebook an shahi kaso amma fa akwai tara ku gane kwarai ba akwai sauran laifuka wanda suke cikin wannan tsohon dokar ita su an ƙara musu ma tsanani
a yayin ƙuri'ar da aka yi daukacin ƴan majalisar ne suka yi na'am da matakin gwamnatin ta Nijar Honorable Kallamu Tari shine shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin doka a majalisar dokokin ƙasa Commission Kaji
alƙawari ne wanda shugaban ƙasa Baba Zuma ya dauka ga ƴan ƙasa wanda yace zai ba su izinin su miƙe kahon su su faɗi albarkacin bakin su bisa ga duk sha'ani wanda ya shafi zamantakewa da cigaban ƙasa to ka gani in kuma suna da dardar din cewa idan nayi kuskure cikin magana ta zan je gidan kaso yakan iya kawo dan ƙasa shigar je ga yin wata magana to ko da yake magana azin kin nutsuwa kan ta kahin aita an bar da damar mutane su wadi to ko da zaka kuskure kuskuren nan ba zai ja maka zaman kaso ba sai dai tara
daga lokacin soma zartar da dokar hukunta mutanen da aka kama da laifin cin zarafi a kafafen sada zumunta wato 2019 kawo yau gamban yan adawa ne hukumomi suka kulle a gidan kaso mafari kenan yan majalisa na jam'iyyun hamayya suka yi na'am da gyaran fuskar da gwamnatin ta gabatar inji Honorable Usman Hassan ko da yake ba giringirin ba ta yi mai inji shi
mun gani da in yan adawa yayi iri wannan laifi za a zo ba ma tambaya wani abu sai a rahe shi amma in yan majority yayi wannan laifi ko rana guda bai yi cikin kaso yalla ma ana sai yabon shi ya yi abin kwarai to wannan bai kamata ba
a ra'ayin sakataren watsa labaran cibiyar 'yan jarida Suleiman Umaru Bura mai gurbin hukuncin zaman wakafi da biyan tara mataki ne da zai bada damar bambanta rubutun 'yan jarida da na waɗanda ke fakewa da kafafen sada zumunta don cimma wata muguwar manufa
cin zarafi da wannan zagi wannan ba aiki bane na dan jarida kwararre dan jarida wanda ya san aikin shi san kaidodin aikin shi da wuya a samu wannan kuskuren daga gare shi dama ce ma wanda take sawa kamar a bambamce lalle dan jarida da wani wanda ba dan jarida ba a cikin wannan yayin da yake ciki
a shekarar 2019 ne gwamnatin Nijar ta kafa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta bayan la'akari da abinda ta kira yawaitar cin zarafin manyan mutane a irin waɗannan dandali na muhawara yayin da yan hamayya ke ganin abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin jama'a Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya
ك kafofin yada labaran Koriya ta Arewa sun rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya kira taron manyan sojojin kasar. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce yau Laraba babban taron kwamitin sojan ya fara ne a jiya Talata kuma zai hada ne da yin nazari akan ayyukan tsaro a wannan shekara da kuma tabbatar da ayyuka masu muhimmanci da gaggawa don faɗaɗa ƙarfin sojan da aiwatar da manufofin tsaro. Tattaunawar da yana zuwa ne a daidai lokacin da Koriya ta Arewa ta cika shekara mafi tarihi da ta harba makaman ballistic ciki har da makami mai linzami na farko da kasar ta yi a cikin kusan shekaru biyar mai karfin isa wata nahiya. A ƙarshe, adadin 'yan kasar New Zealand da ke kallon kasar China a matsayin barazana ta siyasa ga yankin ya ƙaru a cewar wani sabon bincike. Cibiyar Asian New Zealand Foundation ita ce ta gudanar da binciken, wata ƙungiya mai zaman kanta a Wellington. Tun daga shekara 1997 kungiyar ta nemi jin ra'ayoyi 'yan kasar New Zealand. Daga cikin mutane sama da 1,100 da aka yi nazari a baya-bayan nan, kashi 13 cikin 100 kawai ne suke kallon China a matsayin abokiya, ra'ayin da ba shi da yawa. Kashi 58 cikin 100 na mutanen da suka ba da ra'ayoyinsu sun yi la'akari da kasar China a matsayin barazana ta fannin siyasa. Wannan fargaban ya karu daga adadin bara na kashi 37 cikin 100. Gidauniyar ta ce ra'ayoyin 'yan kasar New Zealand suna la'akari da labaran kafafen yada labarai wanda suka tsara yadda bayanin ke ci gaba da dagewa a yankin tekun Pacific da kuma burinta na yankin tekun kudancin China. Kashi 10 a cikin 100 na masu amsa binciken sun yi la'akari da cewa China za ta yi aiki da gaskiya a duniya. Babban daraktan gidauniyar Asian New Zealand Simon Draper ya ce alakar da ke tsakanin kasashen biyu ta kasance galibi ta kasuwanci amma ta ƙara cuɗanya a fannin siyasar duniya. Gwamnati a Wellington ta bi sahun Australia wajen yunkurin daƙile burin tsaro da kasuwanci na Beijing a yankin tekun Pacific wanda makwabta biyun ke ɗauka a matsayin tasirinsu ne a al'adance.
A gaida ya Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kasar Japan tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da wata na'urar taimakawa numfashi da kuma wasu fridge masu amfani da hasken rana har sama da 20 a asibitin kwararru da ke birnin Maiduguri. Ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Kasar Japan da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar Najeriya su samar da wata mashin da numfashi da ake kira oxygen da kuma wasu fridge har sama da 20 asibitin kwararru da ke nan cikin garin Maiduguri. Ana daidai irin wannan injina irinsa na biyu a tarayyar Najeriya da aka ce yana taimakawa marasa lafiya sosai. Kasar Japan ta ce ta samar da wannan kayayyaki ne don saboda bunƙasa harkokin lafiya a wannan shiya musamman waɗanda suka yi fama da rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Shi ko ambasadan kasar Japan a Najeriya Mr. Masunaga Kazuyoshi ya yi bayani yana mai cewa
the provision of better medical services to each people,
yace sun samar da waɗannan kayayyakin kiwon lafiya ne don samar da ingantaccen harkokin kiwon lafiya.
The notable Japanese contribution together with Nigeria in the healthcare sector was toward polio eradication in Nigeria,
yace sanannun gudumawa da aka bayar shine da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya ta bangaren kiwon lafiya shine wajen yaki da cutar polio a Najeriya.
Japan provided funding to purchase polio vaccine, conduct house to house polio vaccination campaign and support efforts,
yace kasar Japan ta samar da kudade don yakar cutar polio a Najeriya da kuma samar da wasu taimako don a siyo alluran daga na polio wanda ake gudanar da yaki da polio a gidaje wanda kuma suke taimakawa al'umma wajen yaki da wannan cuta. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wanda mataimakinsa Alhaji Usman Kadafurewar Kilta ya kara da cewa
this oxygen plant and solar direct drive refrigerators can go a long way in complementing the effort of Borno State government in providing healthcare facilities,
yace wannan mashin na oxygen da suka aika mana da kuma fridge masu amfani da hasken rana zai taimaka wa gwamnatin jihar Borno kwarai wajen cigaba da ƙoƙarin harkokin kiwon lafiya a jihar. Ya ce ko da shige gwamnatin jihar Borno suna kokari wajen samun da ababen kiwon lafiya a wannan jiha da cewa muna samun wannan taimako daga wajen gwamnatin Japan.
The aim of this project is to strengthen the health system of conflict affected and hard reached.
Yace makasudin wannan ayyuka shine da nuna karfafa harkokin kiwon lafiya a wuraren da ba a iya kaiwa da kuma wuraren da wannan rikici ya shafa musamman ma a jihar Borno. Shi ko shugaban hukumar bunƙasashiyar arewa masu gabacin Najeriya Dr. Muhammad Alkali wannan Professor Umar Bobbie wakilta ga dai abin da ke cewa
this was indeed a very fruitful collaboration involving the Northeast Development Commission, the Borno State Government, the Embassy of Japan to Nigeria and United Nations Office for Project Service.
Yace wannan kyakkyawar dangantaka ne tsakanin hukumar bunƙasashiyar arewa masu gabacin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya da ofishin jakadancin Japan da ke Najeriya da kuma ofishin Majalisar Dinkin Duniya.
This project was designed to strengthen the healthcare provision, build resilience of health systems.
Yace an tsara wannan aikin ne da gina da haɓaka harkokin kiwon lafiya a Najeriya da kuma yin amana da harkokin kiwon lafiya a ƙasar. Shirin arewa masu gabacin Najeriya da yana da kashi 47 na yan gudun hijira da ke tsugunne a sansanin su wanda ke tsugunne a cinkuse da kuma rashin kyawun muhalli. Wanda hakan na iya jefa su cikin sababbin kamuwa da COVID-19. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga shirin arewa a yau. Nasiru gare ka.
Domin ba arewa da harbi su da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau. Da ke kawo muku lamuran da suka shafi jihohin arewa, jihohi 19 da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin arewa a yau za mu shiga Gudi da ke jihar Nasarawa don jin bayanin akasin da ya samu shugaban ƙaramar hukumar Kefi Muhammad Baba Shehu da ya gamu da masu satar mutane har jami'in tsaronsa Sajan Alhassan ya rasa ransa. Daga nan mun jami da Al-Mustafa zai bayyana mana hanyoyin tabarun masana tsaro na samun sa'ida.
Arewa lumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Bayan aukuwar sace shugaban ƙaramar hukumar Kefi Muhammad Baba Shehu wanda ya taso daga wani taro a lafiyar jihar Nasarawa da Allah ya sa kuma ya samu kansa yanzu, sakataren ƙaramar hukumar Abdullahi ya yi ƙarin bayani.
Wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro. Ya kira ni bayan ya tashi daga program namu na Koba, ya kira ni around 6:30 ya tafi lafiya. Ya ce min program namu na Koba gobe a Abuja, yau ne ko gobe, nace mishi gobe ne.
Eh mi Koba.
Yawwa. Eh. Ya ce yawwa,
ina tunanin zan
ha?
Mi Koba.
Kefi All Boys Association.
To ina ji.
Akan muna da dinner and award night. Wallahi so sai ce min ya tafi lafiya din. To yaran system ta sai kira ni sai ce min cewa zai ban lafiya kenan. Program namu gobe ne ko yau, sai na ce mishi gobe ne, sai ce da very good din dama ta ni in yazo zai wuce Abuja. Unfortunately sai na ce mishi a gobe ne, sai ce da very good. To kaga zai iya meet up din, sai ce eh. Kaji abin da muka yi da shi kenan. The next thing kawai shine aka kira mu aka ce mana ai da abin da ya faru an kashe audio ne. Yanzu ma an zo da gawan kenan, sun samu sai sauki. Na odin ya ci amma shi da one of his wanda ya tuka shi tun fitna na shi.
Wamba na naji abin ya faru a wajajen Gudu ne ko?
Eh a daidai wajajen Gudu.
To.
Just after Waterworks then kafin Gudu wajen wani su mangorori haka nan ne abu ya faru.
Wamba na zuwa yanzu mutanen da suke wannan satar an tura jami'ai su bi su ne ko ana jiran sai sun bugo waya san inda za a yi.
Eh to ba mu san ko an tura jami'ai sun je wurin din, sun je area commander na Akwanga da DPO na Gudu duka sun je wurin.
Eh mai sunan sa shi Odoli
Alasan Kopra Sajin Alasan.
Amma ba da wato wannan gurin an ce yawanci matsalar sa wajajen magariba ne da kuma indare yayi.
Eh haka aka ce.
Duk kafi yanzu haka ana cikin juyayi da zamu
wallahi wallahi kowa da kowa ya shigo nan abun ba ce komai. Wallahi matasa da manya duk gashi an zan haɗe.
Wannan abun suna yawan faruwa a Gudu ko ƴan
fara. Eh yana yawan faruwa a labarin da muka samu an ce shekaran jiya sun yi a wurin jiya ma sun yi. Labarin da muka samu kenan.
Kwanakin baya da ana cewa wannan da hanyar ta fi lafiya ta fi hanyar gidan waya din nan ma amma yanzu abun duk ya nuna ya ɓaci kenan ma dai.
Aya nan kai daidai abun ba ma ce komai. Ƙasan kawai tana buƙatar addu'a. Tana buƙatar addu'a. Kana gida damuwa in ka fita ma gidan damuwa kuma dole a fita ne mai dinkaci Allah ya kawo mana karshe wannan Allah ya kawo mana karshe wannan
sakatare bari in kyale ka dan naga kuna cikin jiyayi sai
an samu labari jiyayi yanzu jama'a duk an fito daga ko ina cikin garin sai an hadu a nan mun kai shi angon nasu yanzu yalwa mun gode sosai a gode
assalamu alaikum
wannan kenan Allah ya kiyaye gaba
are wannan ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kafi girman kai sai kwambansiya
yanzu ga masanin tsaro Manjo Hamza Al-Mustafa da yayi magana kan hanyoyin samun sa'ida.
Are wannan gyaranta sai an bata hikima da yawa. Na farko zan ga maka fi sabilillahi daga abin da na gani. Arewa idan mukarin Allah ya waye, su manyan arewa ba sa tuntubar kansu. In kaga har wani daga wata jiha a cikin arewa jihohi sataran nan yana magana da wani, yana magana da shi ne akan kasuwanci ko wani abu da ya shafe shi. Amma ba sa tashi su dau waya me ya faru a gurinku menene zami me ra'ayin abin da kuke yi ya zai a kare arewa wanda suka ga san tace suna yi so kuma an mai da su kaman wawaye ne ba a daukar su da girma da mutunci arewa ai da tana da arewa consultative forum to ina consultative forum yaushe suka taba sama elders forum sinan su professor Anko Abdullahi ai kaga ba a cika girma masu ba amma suna nuna kishin kasan amma da in sun zo sun yi magana a ba su karfi da mutunci a goyi bayan su suna magana akan kare arewan kanta da gwamnati da kuma ƴan uwansu manya na kudu da ka gani cewa daga arewan ba a ba su girma da mutuncin da ya kamata waɗansu kuma daga cikin su zaka gani kaman gwamnoni ko ministoci ko sanatoci su kuma a tsorace suke da su dan wani lokacin suna tabo abubuwan da su suka kasa yi to kuma su suke da mulki to matasa kuma na arewa kullun ga suna akan rashin aiki babu hanyar tara masu kuɗi na arewa ko jihohi na arewa akan su tashi su ba da kuɗin da za a riƙa tallafa yaran nan suna samun aiki dan yanzu kowanne irin takardu ka samu na digiri samun aikin yayi buya to ba ma hikimar girkiro mu aikatu kuma arewan yanzu maimakon ma a zauna a ga ina arewa take yanzu in ka duba ita ce koma baya wajen banki ita ce koma baya wajen noma saboda baka isa ka je daji ba za a sai a sace ka ita ce koma baya wajen tsaro ita ce koma baya wajen tattaro kan yaran ma a san a ina ma yaran suke kuma me suke yi iyaye ma ta kansu suke yi saboda talauci balandana su ce suna duban me yaran su suke yi to kullum za ka gani fitinar ƙara ƙaruwa take magana ce oke arewa yau waye ne ne zai tashi ya magana au cikin sarakuna ne au dattijawan ne au ƴan siyasa ne ko shugabannin matasan ne yanzu kamar wannan matasan da kaga ina ta jekaran tare da su ai kaga duk mun samu musu hanya haka to da a ce akwai waɗansu matasan a waɗansu bangaren na jihohin gaba da za a rika hada su a mai da su manya saboda abin ne yana neman kuɗi yanzu amma ban ga jiha guda ɗaya da take tallafawa matasa ba ko kuma su ce sun hana kaza ko sun tashi sai an dakile magana kwaya ko an dakile magana shigo da makami ko kuma tafiyar da sayar da makami a arewa da sauransu babu gwamnoni aikin su suke daban da tijawan arewa daban arewa consultative forum daban ba ma sa zama jam'iyoyi daban kowa daban maganar yanda da arewa za ta taro a haɗa kai a kuma yi program na kowa da kowa ana tuntuɓar juna bayan kowanne wata uku misali duk wata fitinar ba za a yi ta ba kuma za ka ga arewar a danke take martaba mutuncin sa zai dawo arziki zai dawo amma saboda kowa ya kara zuba kowa gaban sa ya kama yake abin da ya ga dama kaga sarakunan ba a ba su girma da tijawan babu girma arewa consultative babu girma gwamnonin babu girma sanatoci ƴan majalisa haka kowa sai dai zaɓe ya zo a yi har daga mutum ya samu mulki an manta to wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba shi yasa sai an gyara an dawo an zauna mu da aka san mu da ɗabi'a ta girmamawa ƙanana na girmama manya an san mu da ɗabi'a da muka sani da aka taso da ita yanzu duk wayannan ɗabi'oyin da yake yana haɗa kan arewan babu su to saboda an yi sakaci ne to wannan sai an zo an gyara an haɗa kai gaba ɗaya in an yi martaba arewa za ta dawo
ma'ana dai babu wani jagoranci na musamman da yake haɗa dukkan mutane arewa waje ɗaya
wannan warwar babu shi wanda suke kokarin su yanzu ma shine elders forum su professor Anko Abdullahi su kuma za ka gani suna aikin ana ɗaukar su tamkar makiya ne ga wanda su kuma suna ganin kamar mulkin hannunsu yake. Wannan kuskure ne mai karfi, saboda haka yanzu ba wata murya za ta tashi ta ce Arewa ki zo nan, kuma ta taro an yi hakan kuma cikin girmamawa don cewa za a ceci Arewa da shi babu shi. Kaga tuntuni waɗansu daga cikinmu da muka gano wani abu da Libya take yi, duk ilimin da ka je za ka nema, to sai an koya maka sana'ar hannu. To sana'ar hannun nan in ka zo fita makaranta sai a baka certificate. Wannan certificate na sana'ar hannu wata ƙira aikin plumber ne, aikin electrician ne, aikin carpenter ne, kowane iri da ayyuka ga sunan barjaka ma za a baka certificate na degree ka daban, na wannan sana'a daban. In ka fito ka kasa samun aiki sai ka dauki wannan na sana'ar hannu da ka samu sai ka kai banki. To da gwamnati da bankuna suka yi yarjejeniya, idan ka je ka nuna musu sai ka ce ga irin sana'ar da zan yi, ga kuma irin girmanta ga wurin, to sai a baka kuɗi daidai da wannan. Bankin suna bi, akwai kuma wakilan gwamnati suna bi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamayel Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku jara kasar.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu ƴan ta'adda suka yi babban tashin hankali ne. Ya Allah ka kara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringin na Arewa jihar Damagaram a jamhuriyar Niger tare da Ibrahim Yakubu Kiringin da Abari Abdullahi Kiringin da magaji soja Kiringin suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin Najeriya da rundunar sojan Amurka ta yi abin ayaba ne. Muna addu'ar Allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron Najeriya baki daya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna jihar Jigawa Najeriya. Yace ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Niger da Najeriya da kamar da Chadi cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashen mu baki daya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci, amin. Sakon ki nono Sani Yunusari daga jihar Yobe yace hakika wannan matakin da wata kotu ta dauka a birnin Abuja na hana hukumar zaben kasar mu Najeriya wato INEC dakatar da yin rijistar katin zabe, tabbas hakan yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƴan kasar mu baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru jihar Yobe. Yace ku bani dama ne jan hankali ga al'ummar Najeriya dangane da muhimmancin katin zabe. Domin ni ana ganin katin zabe yafi 100,000 muhimmanci ga dan adam. Domin wannan katin zaben zai iya cetar rayuwar miliyoyin al'umma ta hanyar zaben shugaba na kwarai. Da fatan kowa ya mallaki nashi, a ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu ikon zaben shugabanni adalai. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Hamiba a takaice. Adadin mutane da suka mutu a cikin wata girgiza mai ƙarfin gaske a Afghanistan na ci gaba da ƙaruwa. Hukumomin Taliban sun faɗa a yau Laraba cewa girgizar ƙasar ta kashe mutane 900 kana ta jikata wasu 600 a kudu maso gabashin ƙasar. Mataimakin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharifuddin Muslim shine bayanar da adadin waɗanda suka mutu a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake bada rahoton farko. Ya ce girgizar ta fi muni ne a lardunan Patika da Khost da suke kudu maso gabashin ƙasar masu iyaka da Pakistan. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take ƙoƙarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Rasha tana ƙoƙarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. A ƙarshe, Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyanmu ne yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu ne lafiya.